Kar sure da malami
ta ga ma da yan kuma
wanda yake mun I'm gonna do it. Ah! Arewa, tani mu zan kira a fursan tarai. Arewa, zuwa ku